الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ياك الله سبحانه وتعالى دي كدر تامن حدوى أولا يمتنا لحدي أيونا شاءك قوتنا رجب شكرة الدبودة دلي هدود أربعين بقوي hijrata annabi muhammad sha'ban ko sha'uku ga wata na sha'ban shekara ta 1447 hijrata annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da izin allah za mu dasa a cikin karatun littafin riyadus salihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa sallam wanda muna cikin hadisi na samura Allah kare yarda a gare shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin yanda wata tahiyya ta kasance tare da shi da mala'ika jibril ko kuma da mala'iku guda biyu kamar yadda bayanin sura mala'iku zai wuto a gaba mun ji dai an yi doguwar tahiyya sannan kuma har an ka matakin da ana bada bayanin cewa abu kaza da aka gani kaza ne abu kaza da aka gani kaza ne za mu tashi inda malam yake cewa manzala yake cewa ammar rajulu wa ammar rijalu wan nisaul urat haka ne ku abu ce shi na'am yake cewa ammar rajulu alladhi ataita alayhi yasbahu fil ma tamam wa ammar rajulu alladhi ataita alayhi yasbahu fil nahri wa yulqamu al hijara sai malaika jibril yake cewa annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallama amma wannan mutumin da kazo zuwa gare shi yasbahu wanda yana nusu ko kace yana hutu fil nahri a cikin ruwa wa yulqamul hijara wanda kuma akwai wani a gehen ruwan yana dauke da duwatsu duk lokacin da ya hutu in ya zo huta sai ya bude bakin shi sai ya jefa mishi dutse hallo sai ya koma to wannan shi kuma wa ake nihi kuma wane ne shi yace mushi fa innahu akilur riba wanda mutumin shine mutumin da yake cin riba wanda yake cin kudi da ruwa yani ya san wannan abun abu ne wanda yake halaka kamar yadda zaka samu da yawa daga cikin mutane a yau suna mu'amalantan harakar riba a cikin bunuk irin banki da ake ajiye kudi sai ga mutum yana tahiya zuwa ga wannan waje to mafi yawa zai je ya amshi abin da zai zama to akwai wannan kudi da ruwa a cikin shi ko kuma a cikin kasuwa a cikin cinikayya na yau da gobe abinda an san gashi nan haramun ne karara amma mutum sai ya dubara misali dan kasuwa ne sai ka zo neman bashi wajen shi sai ce maka a babu bashi amma akwai kaya ga kayan jika goma in kana so ka doka ka je ka ce falar da shi in ka amsa kai kuma a jika goma sai ce maka ai muna da masu saya ko kuma anan ma kana iya saida shi amma mu shika ta kusa mu sai shi sai ce ba matsala sai ke amshi wannan kayan kuma sai baka shika ta wasu kaga wannan dubara ce ake so amma Allah subhanahu wataala kamar an ce kakka shigo cikin masallacin nan sai ka ce ai baka shigo ba daga taga ka duro kaga dai abinda aka hana ka shine shigowa go to abinda aka hana ka shine wannan karin kuma kayi shi amma a kaikaice to dukkan abin da zai kai dan adam zuwa ga cin kudi da ruwa ya tabbatar da cewa wannan abin da yake ci haramun ne kuma Allah ya shelanta mana cewa duk mutumin da yake cin riba to yana shelanta yaki ne tsakanin shi da Allah subhanahu wataala shi yasa sai ga mutum a kaskance a walakance da siyama idan an gama ganiyar abin da ake yi karshe kuma Allah sai ya zo dan kafar da mutum ya walakantar da shi kaskantar da shi
abinda kake ga kai karhin shi a lokacin gwancan yan sai komai gagare ka ko babu yanda ka iya ya daga cikin bin bayan da ubangiji subhanahu wataala ya maka dalilin wancan abin da ka mu'amalanta riba ohohi ce daban-daban mafi karancin ta mutun ya kwanta da mahaifiyar shi subhanallah kai imagine abin da yanda yake a ce mafi karancin kofar riba mutun ya kwanta da mahaifiyar shi subhanallah Allah kiyaye da ka duk mutum mai imani ya rabu da abin da yake riba duk abin da ka san riba ne Allah ka bari shi ko kuma ka zo ma karara kai tsaye ka rika ba mutane bashi amma kuma aka tashi sai a kara maka wani abu kuma akan wannan akai sharadi wannan duka abin da yake haramun ne to duk mutumin da yake cin riba ga irin azabar da za a rika yi mishi daga ran da Allah ya amshi ran shi har a tare kiyama a cikin wannan ruwa yana hutu kuma ruwa wanda yake na jini idan ya huje yin kura zai hutu sai wani ya wurga mishi dutse sai ya hade shi a cikin bakin shi kuma sai ya koma cikin ruwan nan wannan shine abin da zai ta zuwa yana zawa akan shi har Allah ta da kiyama Allah kare mu sai yace wa ammar rajulu a yake cewa wa ammar rajulu alkarihul mar'ati amma wannan mutumin da yake abin kyaman gani allazi inda nari wanda yake kindun wannan wuta yana hurata ya hushuha wa yas'a haulaha yana hura wutar yana izata kuma yana kewayata yace fa innahu malikun khazimun nari wannan ai shine malik wa nadaw ya maliku liqdi alaina rabbuka qala innakum makisun to wannan shine malikin nan mai gadin wutar jahannama khazinun nari mai gadin wuta shine wanda ya turnike huska kuma sannan yana zuwa yana zawwa in ka mushi kallo kai ba za ka kara ba saboda ba kanta Allah kiyaye wa amma ar-rajul at-tawil alladhi fi ar-rawdati fa innahu ibrahim wannan mutumin da ka gani wannan dogo a cikin wata rawda yani a cikin wata farfajiya ko wata garka wannan dausayi shine annabi ibrahim alayhi salam sai ce wa amma al-wildanul ladina hawlahu fa kullu mawludin mata ala al-fitra wannan yaran da suke kewayen annabi ibrahim su kuma dukkan yaran da aka haifa ne akan fitra kere yaran da suka mutu basu baraga ba yace wa fi riwayatil barqani yake cewa wulida ala al-fitra yaran da aka ahe su akan mi akan fitra me fitra yani asalin yanda ubangiji ya halicci kowa ya halicce shi ne akan fitra bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala rishin sani duk wani abin da yake na kinji da rishin jin ba da abin da ya shahi kinjin magana da adam bai san wannan ba sai bayan ya zo duniya dan yi ihtikaki da al'ummar da yake rayuwa a cikin su sai koyi munafici ya koyi ƙarya ya koyi kaza ya koyi kaza haka in ya tashi a cikin bi'ar da take kaza ne sai kaga da wahala ya iya kubcewa in ba wani iko na ubangiji ba shi da matsalar ga cafa abawu fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi yace uwayen shi ne za su yahudantar da shi ko su nasarantar da shi ko kuma su majusantar da shi zaman to ba majusi to dukkan wanda ya mutu a cikin yarinta to kaga ya mutu akan fitra wanda Allah ya halice shi akan ta to wannan yaran su ne a tattare a kewayen annabi Ibrahim fa qala ba'dul muslimin wannan tambayar kamar da in kana nan kai ma zaka ji cewa ya kamata kai tambayar wannan sai wasu daga cikin musulmai suka ce ya rasulullahi ya ma'akin Allah wa aulabul mushrikina to ina makomar diyan waɗanda suke su ko mushrikai ne dama faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mazallaka ce wa auladul mushrikin har diyan mushrikan su ma sanan ai ba su shirka ba su babu wani abun da ya hausu na yauni wanda ko za a azabtar da su a dalilin shi yace wa ammal qaumul ladina kanu shatrun minhum hasanun wa shatrun minhum qabih amma waɗannan mutanen da ka gani rabin su mai kyau rabin su mara kyau gina tsagin jikin su nagartacce ne tsagin dai kuma mununa ne mazalla ce fa innahum qaumun khalaqu amalan salihan wa akhar sayya su ne wasu mutanen da suka garwaya aiki managarci da aiki wanda yake mummuna an yi kamar da Bahaushe yake cewa taba kidi taba karatu an taba can an taba nan an taba can an taba nan to wannan yanayin na barzahu zaka gansu a yanayi wani bangaren su nagartacciwar bangare kuma lalatacce yake cewa akharu sayyi'a tajawaza Allahu anhum karshe Allah sai yahe musu Allah zai yahe musu duka abin da suka yi sai su zama to nagartattu ga baki ɗayan su wanda sune ashabul a'raf wanda suke in tozul a'raf zunubin su 50 a cikin 100 ladan su 50 a cikin 100 amma karshe Allah zai lullube su a cikin ni'imar shi da kai su gidan aljanna malaci wa fi riwayatin a wata riwaya kuma lahu ga imam ta imam al-bukhari yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ra'aytu al-laylata rajulaini akayani na gani a cikin wannan daren wasu mazaje guda biyu ai da labarin bayan sallar asuba ne manzo Allah yana tambayar su waye mahalki wo sai zaman to wata rana yanzu ba tambayar su ba yake shi yake ba su labarin abin da ya faru da shi a cikin wannan dare shi ne ce ra'aytu al-laylata rajulaini naga a cikin wannan dare wasu mutane guda biyu atayani sun zo mini fa akhrajani ila ardin muqaddasatin sai suka fudda suka dauke ni zuwa ga wata ƙasa wadda take abin tsarkakewa abin girmamawa summa zakarahu sai manzo Allah ya ambaci sauran maganar nan wa qala yake cewa fan talaqna muka tahi al ila naqbin mithli tannuri muka tahi zuwa ga wani waje naqbin idan kace an naqb shine al mamaru dayyiq wurin wucewa wanda yake mai kumci yace mun zo wannan naqbin yace mithli tannur kai ka ce wannan kaman tanda ce me tanda abinda ake soya waina go to kai ka ce tanda ce ko kuma furni wannan tandar nan yanayin ta a'lahu dayyiqun saman a tsuke yake wa asfaluhu wasi'un kasar kuma a bude yake yace yatawaqqadu tahtahu naran daga kasan kuma ana hura wuta fa idhar tafa'at irtafa'u wannan wutar din ta huru ta dagu sai wannan wanda suke cikin wannan tandar nan subhanallah war suke cikin tandar nan su ma irtafa'u sai su yi sama kenan kamar yadda wannan wutar din ta dagu sama su ma sai su yi sama yace hatta kadu an yakhruju har sai sun kai kusan su fito daga cikin wannan tandar saboda za su yi sama su makalkale kuma sama wa idha khamadat raj'u fiha idan wannan wutar kuma khamadat talimsa shine khamadat in talimsa raj'u fiha sai su komo kasan wannan tandar mazalla yake cewa fiha rijalun wa nisa'u uratun a cikin wannan tandar akwai maza da mata tsirara wanda ko mun ji bayanin su wane ne ko sune azzawani azzunatu wazzawani mazinata maza da mata Allah kare mu wannan shine abin da za a rika musu na cajin azaba tun daga ran da suka mutu har zuwa ran da Allah zai tada kiyama kuma a san abin da za a musu na hukunci yanzu mutun ya mutu yanzu yaushe za a tashin kiyama Allahu alamu shekara nawa za ka yi a cikin wannan yanayin Allahu alamu Allah kare mu shi yasa aikin banna mutum ya nisance shi mali mazalla yake cewa fiha sannan kuma a cikin wannan nassin yazo hatta ataina ala nahri damin aw ala nahrin min damin muka zo wani tafki wanda yake na jini walam yashukka bai shakkan ba shi rawi fihi yake cewa a cikin wannan tafkin rajulun qa'imun ala wasatin nahri akwai mutum a tsaye a tsakiyar wannan ruwa yace wa ala shaddin nahri rajulun sannan a gabar ruwan kuma akwai wani mutum shi ma a tsaye wa baina ma yadaihi hijaratun ay wa baina yadaihi hijaratun shi wannan mutumin da yake tsaye a gabar ruwan a waje a gaban shi akwai tarin duwatsu shi wancan da yake cikin ruwa wannan ruwan jinin nan fa aqbala ar-rajulu alladhi fi an-nahri wannan mutumin da yake cikin ruwa idan ya fuskanto fa idza arada an yakhruja idan yana so ya fita daga cikin wannan tafkin na jini ramar rajulu bi hajarin fi fihi sai wannan da yake gaban wannan tafkin na jini sai dauki dutse sai ya jehi wannan mutumin da yake fama ya fito sai ya jehwa mushi wannan abun a bakin shi faraddahu haythu kana sai ya maida shi daga inda ya taso Allah kiyaye shi kuma wannan wane ne kenan riba wanda aka tara abubuwa ana ga cewa an yi dubara alhali ashe halaka ce aka tara ma kai faja'ala kullama ja'a li yakhruja sai zamanto kowane lokaci wannan mutumin da yake cikin tafkin jini in yazo huta ja'ala yarmi fi fihi bi hajarin sai ya jehuwa bakin wannan mutumin dutse fayarji'u kama kana sai ya koma kamar yanda yake ada wanda wannan yake maka nunin alaƙantuwar hatta azabar tana kamanceceniya da wahalan da maciyin riba zai ci a nan gidan duniya mafi yawanci a nan masu cin riba a wahalci ake ƙarewa idan ya ci zai ƙara jehuwa rayuwar shi cikin wani matsala sai zamanto a kowane lokaci in dai ya buɗe ma kanshi wannan ƙofar to wallahi huta daga harakar riba iya da wahala a gare shi ko da sunan ma'aikaci ko da sunan ɗan kasuwa kaga mutum ana ga kaman wani ya kai ya kasaita a kuɗi alhali haka zaka bibiya shi duk abubuwan da yake kwasowa abu ne wanda yake na banki Allah kiyaye mutum kai buɗe ma kanshi ƙofar fitina mallai ce wa fiha a cikin dai wannan nassin na hadisi fa sa'ida bi ash-shajara manzo Allah ce sai suka hau wata itaciya tare da ni kenan suka yi sama da ni fa adkhalani daran suka sanya ni wani gida lam ara qattu ahsana minha tunda nike manzo Allah ce ban taba ga wani gida ba wanda yi wannan gidan kyau yace fiha rijalun shuyukhun wa shababun akwai maza dattijawa sannan kuma akwai matasa a cikin kuruciyar su wanda wanda kuma aka ce rijalun ana ne matan su suna ciki kenan maza da mata dattijawa da maza da mata kuma samari wa fiha yake cewa allazi ra'aituhu yushaqqu shidquhu wanda naga ana tsaga abin da ya shafi kumatun shi ai akwai wanda aka ce za tsaga kumatun shi haka a hede sai sun kawo kish daga nan sama da ƙasa kuma a tale shi sai kai sama to wannan mutumin da aka gani manzo Allah ce fa kadhabun yuhaddisu bil kadhba maƙaryaci ne kaga kadhab siga ce ta mubalaga yawan mai yawan ƙarya duk inda ya zama sai ya fesa ƙarya tukun zai gaba har ta kai matakin da za a rika cewa ai a kawo magana a ce wa haɗe ta sai a ce wane a ce a wane fa sai an da yan duba to wallahi wannan duk mutumin da yake da irin wannan mu'amala tsakanin shi da mutane ya kokari ya gyara halin shi wannan mutane za su maka shaida anan to sune shaidu ha a gaban Allah kai magana ya zamanto kowa yana shakka sai a ce waye hoda ce wane ce wa yake amsan maganar wane kenan an san tacaccen makaryaci ne shi farajul kadhab mutumin da yake makaryaci yuhaddisu bil kadhba dukkan hiran da yake yi ƙarya ce yake yi duk maganar da zai zaka samu ce ƙarya ce yake yi ƙarya ko yanzu abu ne mai sauki a wajen mutane a kowane bangare zai yi ƙarya a kasuwan shi zai ƙarya a wajen aikin shi zai ƙarya a cikin mu'amalar rayuwar yau da gobe dukkan wata dama in ta samu dan yayi ƙarya na ga wani abu ne wanda yake mai sauki a wajen shi na rantse da Allah kayan na aka zana sai su alhali ƙarya yake mu ma da kake gani ba su zo mana aka zaba alhali ƙarya yake wajen harakan abin da ya shafi aikin ne sai ga haka ƙaryar tana ta faruwa haka mutum yayi hankali kar ka lalata rayuwar da bata ƙarewa da wannan el kararramar rayuwar da bata ka karata ƙarya ba duka kwana nawa zaka yi a duniya lokacinka duka nawa ne duk lokacinka idan ya gabato a cikin rayuwarka ka sani ƙara kusantan ubangijinka ne kake yi yau aka ce minti ɗaya ragu a rayuwarka ƙara tahiyya ne muke yanzu abin yi karatu ratewa yau mun zo to wannan satin ya fita a cikin rayuwarmu har abada ba zai ƙara dawowa ba kuma abin da muka aikata a cikin shi abin lissahi ne wanda za a mana shi a gaban Allah subhanahu wataala daga kowa ma kan shi adalci duk abin da yake ƙarya ne mutum ya nisance shi yake cewa fa tuhmalu anhu hatta tabluga al-afaqa fa tuhmal sai a ɗauki dakon wannan ƙaryar anhu daga gare shi hatta tabluga al-afaq har sai ta kai ta isa sasannin duniya daban-daban barantana a yau mutum sai ƙarya ya aika ya tada rudani wanda zaka samu irin wannan abu yana faruwa a cikin musulmai haka kawai kai ƙarya dan ka ci mutuncin wani ko dan ka kaskantar da wani ko dan ka walakantar da wani saboda wai kai kana da wata manufa wanda kake so ka kai zuwa gare ta amma ba za ta tabbata ba dole sai ka ma wani ƙarya to ƙarya dake na bangare daban-daban ga sanan suna ta faruwa saka mu ji tsoron Allah mu kame halshen mu fa tablugh al afaq yake cewa fa yusna'u bihi ila yawmil qiyamah haka za a rika ma wannan mutumin kenan za a rika mu'amalantar shi har zuwa tashin kiyama kamar yaya za a rika tale bangarorin kumatun shi guda biyu har sai sun kai kiyya haka kuma bangaren lebe shi na kasa za a jaye kasa wanda a jaye sama haka za a yi ta mushi har tashin kiyama me ja mushi halshen shi ja mushi Allah kiyaye wa fiha sannan kuma yazo dai a cikin nassin wannan hadisin alladhi ra'aytahu yushdahu ra'suhu yace farajulun wanda kaga ana tarwatsa kanshi a kwantsama mushi dutse wanda mun karanta shi wancan satin yace farajulun allamahu Allahu alqur'ana shine mutumin da Allah ya karantar da shi alqur'ani fanama anhu billail sai ya kwanta da dare ta shunkurin shi ko aka babu tashi tashin dare ya tashi wani kaso na dare ya karanta wani abu na alqur'ani mai girma a shi wannan ba da shi ba fayana fanama anhu billayli ai kyauta ce Allah maka to wannan kyautar dole sai ka bibiye ta ta bangaren da ya shahi mai bibiyar muraja'an wannan karato tilawar nan ka ta kumce maka sannan kuma banda wannan walam ya'mal fihi bin nahar daddare ya kwanta barci ko aka alhali Allah ba shi qur'ani sannan kuma da rana baya aiki da alqur'ani mai girma ba ruwan shi Qur'ani yayi gabas shi yayi yamma idan ana karanta ma abubuwan Qur'ani sai nan mu za ku nuna ma Qur'ani saboda ya san Qur'ani ko amma ko ba aiki da shi a ce wani a bangaren da ya shayi tilawa ai babu ya shi a gonnan kakafinta to amma kuma yaya yana aiki da abin da karanta ko kuma suna ne kawai shi duk aikin addini karka sake kai shi dan alfahari ko dan jiji da kai ko dan nuna wa mutane ni na iya subhanallah wallahi in kai haka ka bace fa anta adallu min himari ahlika ka hije kin garin ku bacewa saboda wannan abin da ka karanta ba zai maka amfani komai ba gaban Allah bal inma zai zama to hujjatun alayka da shi Allah zai fara maka kai hatta da ƴan muta in aka sa irin wanda yake da wannan dabi'ar ya karanta addinin amma ba aiki da shi ana jefa shi za su ce to kai ba kai bane ka karanta kaza kai ne gangaren kai ne wane ne kai ne wane ne sai ce ya kasance yana karantawa ne yana umurta mutane amma shi ba ya aikatawa kaga mutum yana bayanin dokokin addini kamar shi ba da shi yake ba yana ga wani aikin ku ne ku awam gaba garin mutane amma shi ya fita kanshi cewa yana cikin khasul khas keɓantattu keɓantattu wanda wannan ana samun shi a cikin ɗariku sosai mutum ya kai matsayin da shi ma yana ga ya talakkal awabir min Allah shi ma daga Allah yake amsowa daga inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsotso shi ma daga ce yake tsotsowa da aka bayani akan sallah azumi wane ne kaza 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 duk wannan aikin ku ne ku amma shi ba da shi ba Allah kiyaye to duk mutumin da Allah ya bashi Qur'ani fanama anhu billayli wa lam ya'mal bihi fihi bin nahar a bangaren da ya shahi ni ko baya aiki da shi fa yuf'alu bihi ila yawmil qiyamah haka za a rika yi da shi har ran da Allah zai tare kiyama yana kwance wani a saman shi da dutse yana dauko dutse yana kwantsama mishi idan ya dauki dutsen nan ya buga mishi dutsen sai ya gehe wannan kan wannan mutumin sai ya watsi kafin mutumin nan da ya buga dutsen nan ya je ya dauko dutsen ya dawo hallau kan wannan mutumin ya gama hadewa hallau ya sake kwantsama mishi haka za a yi ta yi da shi har tashin kiyama shi yasa bawan Allah ka tsaya ka nutsu karatun Qur'ani ibada ne neman kusancin Allah ake da shi ba dan kai alfahari ba ko ka nuna mutane cewa ka iya Allah kiyaye to haka za a riƙa yi ba wannan mutum har zuwa tashin kiyama sai yace wa darul ula allati dakhalta yace daru ammatil mu'minin wannan gidan na farko wannan dausayin da muka fara zawa wannan gida ne na ga magarin masu imani yace wa amma hadhihi daru fadaru shuhada amma wannan gidan da kake gani wanda ya kere wancan shi kuma wannan gida ne na shahidai sai malaikun da za su mishi bayanin cewa su suwa ne sai jibril yace wa ana jibril yace ni jibril ne wa hadha mika'il wancan mika'il ne kene sunan malaikun nan guda biyu suka dauki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi wannan tahiyyar da shi farfa'a ra'sak suka ce ma manzala daga kanka manzala sai daga kan shi yace farafa'tu ra'si sai daga kaina fa idza fawqi mithlu as-sahabi sai gashi maka mala a saman kaina wani abun da na gani kaman wani abun da ya shahi girgije yace qala sai suka ce mun zaka manziluka wancan kuma shine gidanka kenan ba wannan na farkon ba sannan ba wannan na gidan shuhada din ba a kai kana sama da su yace wancan shine masaukinka fa yake cewa fa idza fawqi mithlu as-sahab qala dhaka manziluka qultu da'ani wazalla ce ku bar ni adkhulu manzili in je in shiga gidana qala suka ce mushi innahu baqiya laka umrun lam tastakmilu ya baka sauran wasu kwanaki ko kuma wasu bangaren rayuwanka wanda baka gaba cika su ba falaw istakmaltahu inda ka cika shi to magana ta rige ta kare nan ne gidanka falaw ataita manzilaka da ka cika su kenan da ka zo wannan masaukin naka to wannan hadisi malik tarawih al-bukhari al-imam al-bukhari rawaito shi zamu ji jumlar waɗannan mutane duka waɗanda Allah ya same su me yasa ya same su mun ji ƙarin bayani akai malam zai zo ƙarshe mana da zimin abin gabaki daya saboda ya zamanto mun dauki izina karka aikata aikin da zai zamanto maka hana kwanciya a cikin kabarinka kaga yanzu mutumin da wani a saman kai shi da duwatsu yana kuntsamawa ina shi na kwanta a cikin kabarin shi babu wannan sai malam yace qawluhu yathlaqu ra'suhu yace huwa bisa'il musallasati wal ghain al mu'jama ay yashdahu wa yashquhu yashdahu wa yashquhu kene yana tarwa tsakan ko kuma yana tsaga kan duk lokacin da aka dauki wannan dutsin aka buga mishi sai kan ya watse qawluhu yatadahdahu ay yatadahraju dutsin in aka buga shi yatadahraj sai gangaro kira in ya kuntsamu a saman kan ya watsa kan sai gangara kuma gehe malaci wal kallubu bi fathil kafi kira kafin ka fata sai ka ce ka yace wa dhammil lam al mushaddada lam kuma sai ka fata dhamma kuma ta shadda sai ka ce al kallu yake cewa huwa ma'rufun yace abin da yake sananne kenan fatsa ko kuma ka ce wata kugiya qawluhu fayushirshiru ay yaqta'u wanda wannan mutumin ya ƙa'u sai ya tsaga mishi waɗannan ɓangarorin na shaka sai ya riƙa tale su qawluhu a dawdahu yace huwa bidadaini saboda ga dadul guda biyu kuma wannan dadul guda biyu mu'jamatain saboda kowace tana da ɗa a sama kaga inda babu ɗa ta kuma mai sawalhu amma kuma sai a ce mata addad al-muhmala kenan ba ɗa al-mu'jama mai ɗa tunda wancan lokacin farkon rubutu babu wannan ɗiyan gabaki ɗaya me ma'anar shi wannan yake cewa ai sahu waɗannan mazinata duk lokacin da wannan wutar ta kai zuwa gare su sai su yi ihu qawluhu yake cewa fayafgharu ai huwa bil fa'i wal ghain al mu'jama ai biyaftahu kenan sai da wato an bude qawluhu al mar'a ai al manzar mutumin da yake da kyamar abin kallo wanda yake mai hura gida mai hura wutar jahannama mai gadin da in an kalle shi ba za a saki kallon shi ba qawluhu fadar shi da yake cewa ya hushuha yace huwa bi fathil ya'i wa dhammil ha'i al muhmala wa shin al mu'jama ay yuqiduha ya hushuha yuqiduha yana zuga wannan wutar yana hura ta qawluhu yace rawdatin mu'a yake cewa mu'tammatin rawdatin mu'tammatin huwa bi dhammil mim wa iskanil ayn wa fathit ta'i wa tashdidil mim mu'tammatin kenan yace ay wafiyatin al-nabat guri ne wanda dausayi ne wanda yake da cikakkun itace sannan kuma yace tawilatihi iya tsawon wajen gabaki da hade yake da itace qawluhu dawhatun yace hiya bi fathi dal sai ka ce da wa iskalil waw sai ka ce daw wa bil ha'il muhmala da ha'ul marada kenan ba kha'un bace ba jimun bace ba an gane kenan sai ka ce dawha sannan kuma ga ta al-marbuta sai ka ce dawhatun yace wa hiya ash-shajaratul kabira kenan dausayi wanda yake dauke da itace masu girma qawlu yake ta al-mahdhu wa huwa bi fath al-mim wa iskan al-ha' al-muhmala yace bi-dhad al-mu'jaba wa huwa al-labanu madara qawluhu fa sama basari ay irtafa'a dalila sai sama wa sudan hawhawa ay murtafi'an yake ta war-rababatu bi fath ar-ra'i wa bil-ba' al-muwahhada bakina muwahhada ace muwahhada kenan take da da guda daya saboda akwai mai guda uku musallasa go sannan kuma akwai mai da guda daya mai guda biyu afan yace wahiya as-sahaba kenan Allah ar-rababa yace hiya as-sahaba wannan kaman karin bayani ne aka abin da shi kalmomin da suke cikin wannan hadisin wannan hadisi jumla yana karantar da mu abubuwa kamar haka abu na farko at-tarhibu min nisyan al-qur'ani ba'd hifzihi tsoratarwa akan mance qur'ani bayan ka harrace shi sannan wa tahziru min tarki al-amal bihi da kuma tsoratarwa akan rishin yin aiki da qur'ani kenan kaga ga irin azabar da za a rika ba wannan mutumin za a rika fasa mushi kai har zuwa tashin kiyama Allah kare mu abu na biyu yace al-wa'idu shadidu alqawli na azaba min tsanani liman yatakasalu ali salati al-mafruḍa game da mutumin da yake kasala game da sallar farilla yana ji ana sallah ko aka sannan wa tarhibu min al-kadhibi sannan wannan hadisi ya karantar da mu tsoratarwa akan mutum kare zama makaryaci wa bayani azabihi shadid da kuma bayanin cewa ƙarya tana da azaba mai radadi malici wa tahziru min az-zina wa akli ar-riba wannan hadisi ya tsoratar da mu akan kar mu ce zama to mazinaci ko namiji ko mace sannan mutum kare zama to mai cin riba sai ya ci kuma bayanu makanatin rasuli sallallahu alaihi wasallama wa bayanu fadli shuhada'i wa manzilatihim inda Allah ta'ala wannan hadisi yana bayyana mana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga malaika jibril ya zo da mika'il go sun dauke shi sun tare shi an nuna mushi wurare daban-daban sannan kuma wannan hadisi yana kara mana bayani akan falalan shahidai da kuma inda gidansu yake sannan bayanu annal azaba fin nari wan na'im fil janna haqqul la rayba fi za mu fahimta a cikin wannan hadisin cewa azabar wuta da ni'imar aljanna wani abu ne wanda babu kokonto akan shi manzo sallallahu alaihi wasallam an nuna mushi tun a wancan lokacin sannan hadisin ne na kara karantar da mu afadal hadisu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shahada akthara umuri al-akhira manzo Allah ya nuna mushi mafi yawancin al'amuran lahira Allah ya nuna mushi kili-kili ya gamsu sallallahu alaihi wasallam mali yace babi na 261 babu bayani ma ya juzu min al-kadhibi kaga wacce duka abinda kai mu zuwa gare shi cewa ƙarya bata halitta ba to amma musulunci iya da irin nashi ka'idodi sai aka kebance wani kaso na ƙarya wanda shi kuma ya halatta in kai shi ba laifi bane ba shine malai ya kulla mushi babi babu ma ya juzu babi wanda zai yi mana bayani akan abinda ya halatta min al-kadhibi na ƙarya ya halatta ba laifi bane ba narkon azaban makarita gaba ɗaya da aka ambata wanda ya irin ƙaryar da addini ya yarda ita baya ciki shine imamu nan yake cewa i'lam anna al-kadhiba wa in kana asluhu muharraman ka sani cewa ƙarya duk da cewa asalin ta abin da yake sananne haram ne yace fa yajuzu fi ba'd al-ahwali amma ya halatta a wani yanayi kai ƙarya bi shurudin tare da wasu sharuɗa za ambata maka ba ka ramba kawai ka ce ai ka shiga cikin wani yanayi ne qad awdahtuha fi kitab al-azkar al-imam an-nawawi yake cewa nayi bayanin wannan abubuwa hanyoyin nan da shurdan a cikin littafin shi al-azkar sai yace wa mukhtasaru zalika amma takaitaccen bayanin wannan gashi kamar haka yace annal kalama shi dai zance wanda mafi yawa a cikin shi nake yin ƙarya wasilatun ila al-maqasid kaman hanya ce wanda zaka kai zuwa ga bayyana wata manufa shine dukkan abin da zaka yi nan magana kana ba mu isar da mi wani abin da yake tattare da wata manufa daga yace fa kullu maqsudin mahmudin dukkan wata manufa wadda take abun godiya manufa ce mai kyau mala yace yumkinu tahsiluhu bi ghayri al-kadhibi wanda ana da daman da za a iya samun wannan manufar mai kyau ta cika ba tare da an yi ƙarya ba mala yace yahrumul kadhibu fi haramun da ƙarya ga hanya lahiyayya ingantatta wanda manufa a cikin maganar ka kaza zai iya bayyana ba tare da kai ƙarya ba haramun ne a gane kai ƙarya mun ji wannan sai ce wa illam yumkin tahsiluhu illa bil kadhib amma idan zamanto ga wani maqsud wanda yake mahmud wata manufa mai kyau amma ba a iya tabbatar da ita illa bil kadhib sai da ƙarya yace jazal kadhib ƙarya za ta halitta amma akwai sharuɗa za su biyo baya jazal kadhib ay la yumtana ay ba za a hana ba walaysa al murad huna al jawaz bi ma'na al ibaha ba ana nihin ba an halatta baka ne kawai ka je kai abin da kaga ba ko da manufa mai kyau ce maslaha ce ta al'umma ya zamanto ba za ka samu baka samu hanya ba war take ba ta ƙarya ba wanda za ka tabbatar da wannan sai dole sai ta hanyar ƙarya to a lokacin ma akwai halacci ne amma kana iya tsayawa akan abin da ke gaskiya ko da wannan manufa kyakkyawa ba za ta cika ba yace summa sannan kuma in kana ta'siru zalika al-maqsud mubahan idan zamanto wannan kaiwa zuwa ga wannan manufa ba wani abu ne ba na dole wani abu ne wanda yake mubah kaman dai halak an halatta abinda babu lada ga mutumin da ya aikata shi sannan babu zunubi ga mutumin da bai aikata shi ba mubah yace kana al-kadhibu mubahan zai iya zamantowa kasai ka ƙarya a wannan majali ya zamanto mubah ne in ya zamanto akwai manufa kyakkyawa a cikin wannan abu amma wa in kana wajiban kana al-kadhib wajiban in ya zamanto misali wajibi ne kai ƙarya to kai ƙarya a wannan yanayin to ka sani cewa ƙaryar ma wajibi ne kai ta misali mutum ne aka biyo wasu ɗan daba sun biyo shi ka tabbatar da cewa kashe shi sai an san kama shi sannan kuma biduni ma zambin yana zauwa he shiga gidanka sai suka tambaye ka ina wani bai shukari ko na baka ce a ni tun da sahi nake nan ba wanda ya wuce a guje kowa da yake wuce a kai ya yi kyauta wannan ba laifi bane ba saboda kaga ai za su cutar da shi ne a cikin kuma abin da musu da haƙi a kan shi to wannan wajibi ne kai ƙarya yace fa idza ikhtafa muslimun yace idan musulmi ya boye ma min zalimin wani azzalimi yuridu qatluhu yana so ya kashe shi aw akhadha malihi ko kuma yana so ya amshe kudin shi dukiya ce ga dukiyar mutum zai amsa karara kana ji kana gani wa akhfa malahu sai wanda mutumin ya boye kudin shi sai aka zo aka tambaye ka wai wani ina ne ajje kudin nan nashi sai ka ce baka sani ba alhali ka san inda ya ajje su kaga baka sani ba ƙarya ne ko to wannan ba laifi bane ba ko kuma a yazo ya boye a wani waje sai aka zo aka tambaye ka ina wani sai ka ce baka sani ba alhali cewa ka sani kaga wannan ƙarya a wannan wajen wajibi ne a gare ka ita sai ka cewa min zalimin yuridu qatluhu aw akhadha malihi yace wa akhfa malahu wannan mutumin ya boye dukiyar shi wa su'ila aka tambayi insanun anhu wani mutum aka ce ina wane to malai yace malam nau yake cewa wajibal kadhibu bi ikhfa'ihi dole ne kai ƙarya akan boye wanda ka zo baka sani ba ka bar shi a boyen nan wa kadha law kana indahu wadi'atun ko kuma zaman to mutum ne akwai wata ajiya a wurin shi an ba da ajiya ta dukiyar mutane ya ajje kai ka san inda ya ajje wa arada zalimun akhzaha sai wani azzalimi yazo ko wani barawo yace kai ina abu kaza yake wajaba a lokacin ya wajaba a gare ka al-kadhib bi ikhfa'iha kai ƙarya dan tabbatar da boye wannan dukiya ta wannan mutum wannan ajiya malati wal ahwatu fi hadha kullihi an yuwarriya amma magana mafi haɗewa game da lamarin abin da ya shafi ƙarya ko inda ya kamata kai to a kai tauriya shine abin da ya kamata zarwance na magana a lokacin da fitina ta taso na lokacin ma'amun cewa alquran kalamullah ko kuma alquran makhluq da wannan fitina ta saso daga cikin malumai akwai wanda suka nuna qur'ani saboda shi sarkin dole ka ce alquran makhluq alhali alquran ba halitta Allah bane ba magana Allah ce yuriduna an yubaddilu kalamallah كلام الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله مجانا الله ولا شيء ندري يزاك يا متن سياك أوراد أنجهاك سياك مش مي ولا سياك هذا مخلوق ولا هل تاني بأوراد يمكن يبين عليه يازش شيء تورية زروان شيء نمجانا ولا هذا خلق الله ولا هل تا الله ba qur'ani yake ne bai da ni dan yatsa shi wata tawaga ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka hadu da wasu mutane suka ce min ayna antum daga ina kuke suka ce nahnu min ma yace mu daga ruwa muke eh min ma ha daga ruwa ne mana eh to wannan shine zarwace na magana kenan malik ce al ahwat abin da yake gamewa saboda futa daga cikin abin da yake ƙarya in ka tashi kwadin wannan magana wanda ya halitta fa ba fa an bude goha bane mutaje ta kariya a wanda ya halitta ya zama na dole to shi ma anan kai tauriya ayyuwarriya wa ma'ana at-tauriya an yaqsuda bi ibaratihi maqsudan sahihan kanwata da maganar da zakai wani abun nuhata ingantacce yace laysa huwa kadiban bin nisbati ilayhi hatta da azancan naka da niyyar da kake da ba kariya kake ba kariya kai ba tare da ce amma wanda yake sauraron ka zai fahimci wani abu sabani haka wa in kana kadiban in ya zamanto kuma yake cewa ƙarya kadiban fi zahirin lafzi duk da cewa abinda ka wadi a zahirin lafzi ƙarya ne yanzu misali daga cikin abinda zabalan zai bada nan dalili mutum ne matar shi ta tada hukuma ana nema a shiga cikin wani yanayi akan wani abu la'alla wanda ya ƙi ko kuma bai yi ba ko makamancin wannan an baka dama kadan wasu zantuttuka wanda za su kwantar da hankali to in ka tashi wannan magana misali abu kaza take bukata a mata ai wadata yana zauwa ko kuma kudi suna zauwa daga kudi yazo ko abin da za a fara kenan kai da tansiyon din ai kalmar tansiyon a lokacin daga kudi yazo kaga ita sai ta fahimci daga kudi yazo din albashi yazo ko daga riba ta zo ta kaya kaza da kai kaza ai kaza kai kuma kana dihin ba wannan kudin ba wasu kudi na daban ba wannan ba to wannan ba laifi bane ba kaga duk da alafazin ba daidai bane ba amma da ita za ta yi fahimtar da kai ba shi kake gani ba wannan shine tauriya to in kai haka malai ya ce wannan yayi duk da cewa alafazin a zahirin shi zai iya daukan ni zai daukan ƙarya ko kuma a yi hakuri daga an ba da albashi daga an ba da yawan albashi yana wani shekara mai zawa ba nan kaga a lokacin da ya samu ko miye lafa to wannan ba laifi bane ba in ya zama dole ba ba ka saki abin haka nan wa in kana kadiban fi zahirin lafz yace wa bin nisbati ila ma yafhamuhu al mukhatib sanan bi dangance da abinda al mukhatab wanda ake yi magana abinda shi zai gane zai fahimci abinda ai wannan albashin ake yi alhali kai kuma ka ce albashi baka kai da shi cewa wannan ba albashi yana samuwa ya Allah ya da shekara biyu masu zawa kaga kenan shi wanda kake magana abinda zai fahimta daban abinda kai kake nihi daban sai ma zai ce walau taraka tawriya wa atlaqa ibarat al-kadhib fa laysa bi haram fi hadha al-hal koda ka bar wannan zarwancan maganar nan ka huto kai tsaye ya zamanto kawai ƙaryace ka kantara a irin wannan yanayi malai ce falaisa bi haramin fi hadal hal ba haramun bane a cikin wannan yanayi to wannan kaga duka dai maganganun malam ne ko tamam sai ce wastadalla al ulama bi jawaz al kadhib fi hadal hal bi hadisi ummi kulthum Allahu akbar wannan ita ce tahiyyar sunna kaga zai hudu maka maganganun da suke da alaka da shari'a ko to ai dole a baka dalili tunda shi ba ai ba da aljushi to gane ba na'am dole ne zaman to ya doko daga khairul bariyyah sallallahu alaihi wasallam ya zama to daga manzon Allah ya doko daga ayatul qur'ani ya doko yawwa wannan ya zama addini to shine yake cewa malamai suna kafa hujja akan halaccin hakan yace da hadisi na ummu kulthum Allah ya kare da gareta annaha sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul da kunnan ta taji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysal kazzabu ba makaryaci bane ba alladhi yuslihu bainan nas mutumin da yake kokarin sulhun ta tsakanin mutane fayanmi khairan sai ya fadi alheri aw yaqulu khairan ko kuma ya fadi kalmar take ta alheri amma ka ce kalma ta yanmi yani yuballigh ya isar da wata magana ta alheri ko kuma ya fadi wata kalma ta alheri tsakanin mutane guda biyu dan ya sulhun ta tsakanin su wannan ba gariya bace ba misali alifun da ba'un ba ashiri sai ka je wajen alif ka ce ai wallahi yanzu na fito daga wajen ba'un yana nan yana da dama abin da ya faru tsakanin kai da shi kuma yana neman da Allah ka yahe mishi wannan abin kawai a wuce wajen sai ka je wajen ba'un shi sai ka ce mishi ai daga wajen wani kake ga abin da yake faru yayi da dama abin da ya faru da Allah wannan magana a barta ya zama to an wuce wannan wajen a yage ma juna kaga ba kai da wannan ba ba kai da wannan ba kawai kai ne ka bigi gaban kanka to wannan ba laifi bane ba duk da cewa a zahiri abin da kai ai ƙarya ne eh amma da dan sulhun ta tsakanin mutane wannan ba zai zama ƙarya ba bal hasalillahi da zaka samu wa idhaifatan min almu'minin iqtasalu fa aslihu aslihun ta tsakanin su innamal mu'minuna ikhwa falaysa kadhab alladhi yuslihu bainan nasi fayanmi khairan aw yaqulu khairan wannan ba laifi bane ba kaga kenan wannan ya ba mu hujja a matsayin cewa idan akwai rigima ko kuma akwai wata maslaha wadda ya cancanta a faɗi wani abin da ba a yi ba don a kawo sulhu wanda ba laifi bane ba zada muslimun fi riwayati qalat ummu kulsum take cewa dai a cikin waccan riwaya wadda suka yi ittifaqi da bukhari da muslim wannan ita imam muslim ce yake cewa lam asma'hu yurakhisu fi shay'in mimma yaqulu an-nasu illa fi thalasin ummu kulsum take cewa batta taba ji ba manzo sallallahu alaihi wasallam yayi rungume game da abin da mutane suke fadi na ba daidai ba a cikin wani abu in banda abuwa guda uku me take ni ta'ani al-harb ana nihin yaki babu laifi idan harakan yaki ya kama sai a ƙarya ku nuna mutane ƙarfin ku ya kai alhali ƙarfin ku bai kai ba misali za a rundunar musulmi da rundunar su suke kafirai za a zo a haɗu kana ketawa kana gitta sai kawai suka tambaye ka wai yaya wanda mutane suke ce kai ai kawai shawarar da zan baku wallahi hukuma gida abinda kwata-kwata ba zai yi ba alhali da Allah kafirai sun yi musulmin yawa to wannan ƙarya ba laifi bane ba daidai ne in kai wal islahu bainan nasi da sulhun ta tsakanin mutane shi wannan an halatta ka lura tsakanin wani da wani ba a fahimtar juna to babu laifi a dan kara ma zantuttuka gishiri da dan aran maji a je a watsa su tsakanin waɗannan mutanen guda biyu dan a sulhu tsakanin su wannan ba laifi bane ba sannan wa hadithar rajul imra'atahu da zancen miji game da matar shi eh aka tare rigima akan wani abu babu laifi kadan wasu maganganu waɗanda za su iya kwantar da hankali tare da cewa kai ka san ba haka nan bane ba bakka da niyya ka aikata me ma na ƙarya kake yi amma a zahiri za ka fahimci kamar abin da gaske ne yanzu dai a samu a yi kalmar tansiyon wa hadithal mar'ati zawjaha sannan kuma aka zancen mace game da mijinta rayuwar zamantakewar aure majali ne wanda yake da faɗi iya da yalwa sosai wasu abubuwa za su iya gittowa na kuskure wanda ba a yi tsammanin su ba to babu laifi a ɗan tarin ƙura sai a wuce wannan ba laifi bane ba ko an kama ka a saduna wani ɗauki wata lamba ya sa mai anguwa sai tana bibe shi ta kuma gane abin da ake nufi ya shiga wanda ake aka ce mai anguwa ya kira ka to irin waɗannan abubuwa suka suka rikirkice to babu laifi a ɗan yi wasu abubuwa haka sama-sama wanda yake ce matar shi ai tafsiri suke zuwa cikin azumi ne wata ne kira ta yi samun libur kuma ana zaune a fada sai ta ce har zuwa ƙara tafsirin ba to karye yawa ta gane ko makarici ne kai ka ga Allah ba sama-sama ne kaɗan-kaɗan eh kar a yi shi da yawa kuma gaskiya abu ne wanda yana bukatar takaratsan sosai kar mutum ya bude wa kanshi kofar kariya saboda an nuna maka cewa ga bangarorin da ya halatta ayi to akwai wannan magana ta Imam Nawawi al-Ahwat eh al-Ahwat mutum ya zama to ya dauki matakin da gaskiya kariya wasu a cikin wannan abubuwa ko kuma kawo ka hutu a mutum ɗinka ai halatta ne ba cewa dole ne kai ba har ta dole ya kai yanzu misali ko sulhu akwai waɗanda ya amsu garaga eh a ƙwara musu a nuna musu ba haka nan bane ba wataƙila haka za su iya sulhuntuwa haka kuma abin da ya shahi macen ko namiji su akwai wanda sai an yi garaga ko wani gane matsayin shi a san man ba kawo manta baka yanzu sai a zauna lahiya malai ce babul hasfi ala tathbiti fi ma yaquluhu sannan kuma wa yahkihi at-tathabbut babi da zai kwadaitar da mu akan ala at-tathabbut ala at-tathabbut fi ma yaquluhu wa yahkihi duk abinda zaka hodi ka samu at-tathabbut akai ka samu tabbas akai ba kawai ko duk maganganun ka isha'at ne kawai daga an ji wata jita-jita kawai daga bakin wani ne wannan bai halatta ga mutum musulmi duk abinda zaka hodi ka tabbatar da cewa kana da tabbas akai shi shine al-hasu ala at-tathabbuti fi ma yaquluhu a cikin abinda zaka faɗa wa yahkihi da abinda zaka hakaito na bada labari larabe na so ya bada labari ko sai a ce da baka labari gonda ka bada sai ga mutane sun yi cunturundu a wani wajen da ana gama akwai matsala za su iya hallaka amma su yake sai ya gani to duk abinda zaka hakaita ka bada labari ka tabbatar da cewa abinda da gaskiya ka yi ba kawai ba hira dake daga ka dan warce wani bangare ba ka samu wani bangare ba sai kai gaba kuma ka ci gaba da bazawa qala ta'ala Allah ke cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kar da kai bayani akan abin da baka da ilimi akan shi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu abin da zaka faɗa na magana face a tare da kai akwai wanda suke muraqaban ka sannan kuma suke lazimtar ka na mala'iku wanda kowane lokaci suna nan tare da kai raqib wanda yuraqibuka fi kulli waqt yana cikin control din kowane lokaci sannan kuma atid wanda ya ataduka fala yaghibu anka kowane lokaci a makale yake da kai bai rabuwa da kai to ka sani cewa duk abin da zaka faɗi Allah zai maka hisabi akan shi dan haka maganar da zaka dauka ka yada ka tabbatar da cewa maganar ta tabbata ba kawai ba a wata majiya ko jita-jita ko ana rubi na din kaza la sai wutan da suke yan jarida bakka da tabbas akan abu sai ka dauko wannan maganar sai ka yada sai kuma daga baya a rika bada hakuri ko kuma la'alla wannan ƙaryar da aka yi an fesa ta tahi inda kuma koda an komo an warware an gyara abin ba zai gyaru ba naka abkai dai musulmi ne ko me kake na aikin jaridan ne ko wane ne ka tabbatar cewa musuluncin ka yana daina aiki akan ka in kai ba daidai ba ubangiji sai ya tambaye ka in ka rubuta ba daidai ba ubangiji sai ya tambaye ka in ka dauka ka yada abinda ba daidai ba Allah sai ya tambaye ka malati wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a rawahu muslim ya ishi mutum kadiban qarya ya ishe ka ƙarya an yi haddisa ka riƙa labarta bi kulli ma sami'a duk abin da kake sai ka je ka faɗi ma wani wannan an ana ne makarici aka zo kanka kawai a tsaya saboda duk mutumin da surutun shi yayi yawa magana ka tai yawa kowane lokaci kai labari kake bada to ana ne makarici aka zo kanka a tsaya saboda zaka ɗauki wasu abubuwa ka je ka bada labari abin da baka da masani a kansu ka sani ba so da yawa wasu abubuwa da kake gani a sama idan ka kake gani ba haƙiƙan abin da ke faruwa ba ne ba inda za ka yi bincike ka yi binciken kwaf a kan abin za ka kai zuwa ga wani sakamakon da ba shi ba ne tunaninka na fari a kallon fari da kama wannan abin da haka abinda baka da masaniya a kai shi kawai ja baya kai wannan ne shi baka da kat a kai shi karka shiga ba da labari saboda a ji cewa ai shuwa ne duk in ya zo akwai sabon labari ka sani cewa wannan alama ce ta cewa kai magareci ne وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين دم تمن دي لا برتا حدث عني يي بياني game da wani hadisi na yara annahu kadhibun yana ga cewa abun nan ya tabbata ko bai tabbata ba ƙarya ne ko ba ƙarya bane fa huwa ahadul kadhibin shi ma dayan iya cikin masu ƙarya kenan dole sai an samu at-tathabbutu at-tathabbut kuma a cikin hadisi wanda ake rawaitowa daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan ana nahi at-ta'akkudu min sihhatiha qabla riwayatiha duk wanda zai rawaito to ya tabbatar da cewa abin nan ya inganta ko bai inganta ba in kuma bakka da sai kai tawakkufi saboda sifa ce ta ƙariya mutum ya zama to ya saki halishi ko kuma yanzu aka samu skala na littafai hadisi ne wanda ya littafi ne ya hada abubuwa masu yawa wanda zaka samu hadisi hadisul da'ifa wal mawdu'a su suka yi wa ciki to kaga iya da kyau ya zama to ana tsincewa abinda bakka da kata akai shi karka daura wani hukunci na addini akai shi ka samu at-tathabbut ka samu tabbatuwa saboda akwai littafan da su kuma zaka same su dukkan littafin an dauke shi an mushi takhriji yanzu wannan riyadu salihin ne ko akwai nusakh wanda zaka samu an yi wannan din su an yi takhrijin hadisan da suke cikin shi sai a ce maka wannan hadisi yanzu ka dauki misali sharhi usaymin na riyadu salihin zaka samu irin wannan dukkan wani hadisin da bai inganta ba zai rubuta maka bai inganta ba akwai ɗaya daga cikin manyan malamai a cikin ƙasar nan ana kira shi da suna Malam Abubakar Ibrahim ana ce mishi Malam Haddasana garin Maradi yake ya rubuta wani littafi al ahadisu ad-da'ifa min fi min kitab aw min khilal kitab riyad as-salihin littafi ne haka ya huddo shi dukkan hadisai da'ifai a cikin riyad as-salihin ya gane da su kaga wani daga cikin aikin malaman sunna a ware miye inganta miye bai inganta ba saboda kar a gina wani bautan Allah akan hadisi da ifi ku yi ta wahala sai an yi shekara kamar 30 ana yi in wani zo ya ce kai hadisi na da ifi ne sai a tare da rigima yanzu kowa da ifan hadisi kuke duwa ba a shekara 30 inda kuke kula aiki da shi ne ya za a yau shekara 30 ana abu kaza kawai rana kai tsaka ka zo ka ci hadisin da ifi ne to shi yasa tun kafin a gina a fara aiki a gina shi akan dalili wanda yake ingantacce shine malai yake cewa la ya'idu lahu an yaf'ala fi'lan hu hatta ya'lam hukm Allah fihi wa yas'al al-ulama haka malami ahlul yace baya alatta ga mutumin da ya balaga ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah akan wannan aiki kuma ya tambaye malamai ko malamin ma'ana yace malamai na sunna masu koyi da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda kar a ji a shiga dubganiya Allah kare mu ina ganin ya kamata mu dakata insha Allah kenan dai fa huwa ahadul kadhibina kenan shi ma iya ɗaya daga cikin kadhibina ko kuma al-kadhibaini maƙaryatan guda biyu Allah kiyaye Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah